Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Binta Sulemani Race tare da Sarfila Hashin Gumel muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 na dare agogon Najeriya, Niger, Kamar da Chadi, karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Talata 24 ga watan Janairun 2023. To a cikin shirin na yanzu za ku ji shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da tashar jiragen ruwan Lekki Deep kan dala biliyan 1.5 a birnin Lagos, wanda ita ce irinta ta farko a Najeriya kuma mafi girma a yankin Afirka ta Yamma da ta Tsakiya.
Abin alkhairi saboda Lagos tana daga cikin kasar Najeriya kuma matattara ce ta yan kasuwa na duniya. Bayan haka muna kira ga shugaban kasar General Muhammadu Buhari, ayyukan da aka fara su a arewacin Najeriya wanda ba a kare ba, to ya kokari a gaggauta tsara waɗannan ayyuka a buɗe su kamar yanda aka buɗe na jihar Lagos.
Za kuma aji kan batun harbe-harbe a Amurka. Mun samu tattaunawa da wata 'yan Najeriya ma'aikaciyar asibitin duba tsofaffi kuma mazauniyar jihar ta California, Salamatu Musa, wadda ta bayyana mana yadda al'amarin ya kasance. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma kafin nan, ga Sarfilu da labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi da lafiya. Ga labaran duniya. Amurka ta sanar da kai wani sabon hari ta sama kan kungiyar Al-Shabab a Somalia a ranar 23 ga watan nan na Janairu, inda ta kashe mayakan biyu a cikin wata sanarwa ta fitar. Rundunar sojan Amurka a nahiyar Afirka da aka fi sani da AFRICOM ta ce ta kai harin na haɗin gwiwa kan Al-Shabab biyo bayan buƙatar gwamnatin Somalia. Rundunar ta AFRICOM ta ce an kai harin ne domin nuna goyon baya ga har-haren da sojojin ƙasar Somalia suke kaiwa kan kansa Al-Shabab. An kai harin ne a wani yanki mai nisa da ke kusa da Hardin, mai tazarar kilomita 396 a arewa maso gabashin Mogadishu, inda sojojin Somalia ke gudanar da ayyukansu. Ministan harkokin wajen ƙasar Finland ya ba da shawarar cewa ƙasarsa za ta yi tunanin shiga ƙungiyar tsaro ta NATO ba tare da makwabciyarta Sweden ba, idan har Turkiyya ta ci gaba da daƙile yunkurinsu na shiga ƙawancen na soji. Daga baya ministan ya mayar da martani, amma kalaman nasa shi ne karan farko da wani babban jami'in gwamnati a kowace ƙasa ta arewacin Turai da ke nuna shakku kan zama mambobin ƙungiyar tsaro ta NATO tare. Hakan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ƙawancen ke neman ba da haɗin kai wajen tunkara yaƙin da Rasha ke yi a Ukraine. Shigar kasashen Sweden da Finland cikin kungiyar tsaro ta NATO na buƙatar amincewar dukkan kasashen da ake da su, ciki har da Turkiyya. Ya zuwa yanzu dai ta hau kujerar naki, inda ta ce musamman Sweden na buƙatar murƙushe mayakan Kurdawa da ke gudun hijira da kuma masu goyon bayansu. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani jirgin ruwan Tanzania ya nutse a yau Talata cikin ruwa a tashar jiragen ruwa ta Asaluya da ke kudancin Iran, kamar yadda kafafen yaɗa labarai na ƙasar suka rawaito. Kamfanin dillancin labaran Iran na ƙasar ya ce jirgin mai suna Anil ya kife saboda kwantenonin da ke cikinsa. An tsara su ba daidai ba a tashar jiragen ruwa mai lamba 9. Irna ta ce masu aikin ceto sun kwashe ma'aikatan jirgin zuwa aminci, sai dai ba ta ba da ƙarin bayani ba. Iran da Tanzania suna gudanar da harkokin kasuwanci na ƙasa da dala miliyan 100 a kowace shekara. Tashar jiragen ruwan ita ce babbar cibiyar jigilar iskar gas da sinadarai da ake samarwa a Iran, kuma tana tazarar kilomita 940 kudu da teran babban birnin ƙasar. Mutumin da ake zargi da buɗe wuta a wasu gonaki biyu a arewacin California ya yi sanadin mutuwar mutane 7, ma'aikaci ne ɗaya daga cikin wuraren, inji hukumomi. Jami'ar 'yan sanda ta gundumar San Mateo Christina Corpus ta faɗa jiya Talata cewa Shun Lizo, mai shekaru 67, ma'aikaci ne a gonakin da ake noman kaji, ta ce akwai abin da aka sani tsakanin wanda ya kai harin da waɗanda abin ya shafa shi ne, wataƙila sun kasance abokan juna. An samu gawawwakin mutane 4 a gonar, sannan 3 kuma a wata gona da ke kusa da su. Ofishin 'yan sanda ya ce 7 daga cikin waɗanda aka kashe maza ne, ɗaya kuma mace ce. Wasu 'yan Asiya ne, wasu kuma 'yan Hispanic ne, wasu kuma 'yan Cirana ne.
da sarfi lahashin gumiyar da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da tashar jiragen ruwan Lekki Deep kan dala biliyan 1.5 a birnin Lagos, wanda ita ce irinta ta farko a Najeriya kuma mafi girma a yankin Afirka ta Yamma da Afirka ta Tsakiya. Haka kuma a lokacin wannan ziyara, shugaba Buhari ya kaddamar da wasu ayyukan da gwamnan jihar Lagos Babajide Sanwo Olu yayi. Daga Lagos ga wakilin murya Amurka Babangida Jibril da ƙarin bayani.
Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaddamar da tashar jiragen ruwa na Lekki Deep na dala biliyan 1.5, wanda shine irinsa na farko a Najeriya kuma mafi girma a yankin Afirka ta Yamma da ta Tsakiya.
You're welcome to the largest subnational economy on the continent. You're welcome to one of the fastest growing modern mega city on the planet. Welcome once again, Mr. President.
Gwamna Babajide Sanwo-Olu kenan ke jawabi na maraba ga shugaban kasa Muhammadu Buhari a birnin Lagos. A lokacin wannan ziyara dai, shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaddamar da wasu ayyuka da gwamnatin jihar Lagos karkashin jagorancin gwamna Babajide Sanwo-Olu ta gina. Daga cikin ayyukan sun hada da titin Eleko mai nisan fiye da kilomita 18.5 zuwa babban titin Efe da cibiyar John Randall don al'adun Yarbawa da tarihi. Sauran ayyukan da shugaban kasan ya kaddamar sun hada da kamfanin samarwa da sarrafa shinkafa na Imota tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Kebbi da kuma tashar samar da mai na kamfanin MRS mai zaman kanta dake a Fafa. Haka kuma shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da jirgin kasa mai sufuri ko zirga-zirga a cikin gari da zai rinka jigilar fasinjoji akalla rabin miliyan a duk rana, lamarin da zai taimaka wajen rage cunkoson ababen hawa a birnin da kuma kewayen Lagos. A jawabinsa wajen bikin cin abincin dare da aka shirya masa a daren jiya, shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yaba da kokarin gwamnatin jihar Lagos na gudanar da wannan aiki.
We have been very clear that our administration wants that we support and work with state government to achieve our mutually held goal of laying a sustainable foundation for lasting progress and development in Nigeria. I am delighted that the alignment with Lagos State Federal Government.
Ya ce ya yi daidai da kudurin gwamnatinsa na inganta hanyoyin samun kudaden shiga da kuma bunƙasa noma da samar da ayyukan yi. Tukwa mazauna birnin Lagos din suka ji game da wannan ayyuka da shugaba Buhari ya kaddamar na gwamnatin jihar Lagos. Alhaji Ado Shaibu Danzudu, wani shugaban matasa ne a birnin na Lagos.
Abin a yaba masa ne kuma abin alkhairi, saboda Lagos tana daga cikin ƙasar Najeriya kuma matattara ce ta 'yan kasuwa na duniya. Bayan haka muna kira ga shugaban kasa Jalal Muhammadu Buhari. Ayyukan da aka fara su a arewacin Najeriya wanda ba a kare ba, to ya kokari a gaggauta kara waɗannan ayyuka a bude su kamar yanda aka bude na jihar Lagos.
Tuni dai shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tashi daga birnin Lagos Najeriya, inda ya wuce birnin Dakar na kasar Senegal domin halarta wani taron harkar noma na kasa da kasa dake gudana a birnin Dakar a kasar ta Senegal. Babangida Jibril, Muryar Amurka daga Lagos.
Madalla, an gaishe ka Babangida Jibril. To za mu sake duba batun harba-harba a Amurka, inda 'yan sandan jihar California suka tabbatar cewa an kashe mutane 7 an kuma jikkita guda a ranar Litinin a wasu harba-harbe a birnin Half Moon Bay da ke kudancin birnin San Francisco. Jami'ar 'yan sanda na gundumar San Mateo Cristina Corpus ta bayyana wanda ake zargi da harbin a matsayin Shuli Zhao, mai shekaru 67, kuma ya ce ya yi aiki a wuraren da ya kai harin. To akan wannan batu, mun samu tattaunawa da wata 'yan Najeriya ma'aikaciyar asibitin duba tsofaffi kuma mazauniyar jihar ta California, Salamatu Musa, wadda na fara tambayar ta yadda al'amarin ya kasance. Sai ta ce,
kin san zamani zan ce ko menene, mutane dai ga su nan kowa kaman haukatawa suke yi. Haka kawai sai ki ga mutum wani abu na gaya mishi kawai tashi ka je ka kashe wannan, tashi ka je ka yi halbi. Wanda ya faru ranar sati a Monterey kenan, wani gari ne kusa da Los Angeles. a'a Monterey, wannan na Monterey yana kusa da San Francisco ne, wani agricultural area ne. Jiya ne ma shi ne wani mutum kawai ya tashi ya je wani agricultural gurin da ake noma haka, sai rural area gurin kamar farming area ne.
Ya je ya harbe su.
Sai tashi ko ya je wani gona ya halbi wa'yansu mutane, sai ya je another ya kuma masawa wani gonan ya sake halbe wa'yansu mutane kuma. Duka dai jimilan mutane da suka mutu yanzu mutum bakwai ne. Kuma mutum 11 ma dai.
11 kenan.
Mutum 11.
To yanzu yaya kike ganin mutane yanzu a Los Angeles suke zaune? Suna cikin dardar ne ko kuma kowa kawai ya ci gaba da hidimansa?
Kowa na cikin jin tsoro, kowa na ta taka tsantsan dai, saboda wannan abin ya zo gashi January kawai fa aka shiga, ba kai ko ina ba. An kashe mutane wajen kusan 19. Guda 9 yanzu suna asibiti, ba san ma ya za a yi ba. Gwamna yana ma tunanin yadda zai je gaida mara lafiya wanda aka ji musu ciwo masu rauni a asibiti kenan. Sai ga wannan na San Francisco din ya taso kuma. Mutumin fa kuma ba wai karamin yaro ba ne fa, suspect din. 67 years, shekarar shi 67.
Me kike gani dan da TJ ne ɗayan an ce shekarun shi wajen 68, me zai tura su su yi irin wannan kashe-kashe haka?
Kin ga irin wayannan mutane akwai wani ciwon da muke kiran shi ko dementia haka nan, ko Alzheimer's. Za ki ga wani ma zai ta ce, wani zai zo ya same mu haka ko sai ya ce mana shi zai kashe kanshi. To mun ga haka irin mutane nan a ɗakinsu ba ma barin wuka. Ko fork ko wani abu dai wanda zaka iya sukan kanka ka mutu, ba ma barin su da su, kuma ba mu barin su a daki tare da wani, saboda su irin wayannan mutane za su ta jin muryoyi ne kawai suna musu magana cikin kwakwalwansu, tashi kai haka, tashi kai haka.
To zai iya yiwuwa kenan wa'annan abinda suke ciki kenan ba a sani ba.
Ba san menene abinda ya tunzara shi ya tashi yi wannan haka ba. To kin ga wannan sai an yi involving likitoci masu kula da kwakwalwa, an duba hankalin shi a gayyaya.
To yanzu akwai kamar akwai wasu matakai haka da aka dauka?
Dar har gwamna ma ya fara magana, ya ce shi fa gaskiya maganan a dakatar da bindigogi a hannun mutanen nan fa, yanzu kam za a fara shi a hana bindigogi nan a hannun kowa.
Malama Salamatu Musa kenan a hirar da muka yi da ita akan harbe-harben da aka sake yi a jihar California a nan Amurka. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari ya hada mana daga Najeriya akan taron kabilar dukkawa da ke neman ababen more rayuwa a yankunan su daga gwamnati.
Babban taron shekara-shekara na 'yan kabilar dukkawa a jihar Niger, Najeriya da ake kira Hargowa. A wannan karo ya maida hankali ne wajen kokarin kare al'adu na kabilar dukkawan da kuma neman ganin an kara samar da ababen more rayuwa a yankunan nasu. Taron dai wanda aka fara tun a jiya Litinin kuma aka kammala shi a ranar Talatan nan a garin Rijau da ke zama babbar cibiyar 'yan kabilar ta dukkawa. An gudanar da wasan kokowa da kuma gasar harbi da kibiya a tsakanin matasan kabilar ta dukkawa. Shehu mai gari da aka fi sani da mai anguwa a bare ya ce ko baya ga ababen more rayuwa suna matukar bukatar ganin hukumomi sun kara inganta wannan taro nasu ta yadda zai samu halartar masu yawon bude ido daga sassa na duniya.
Yadda zan bayyana wannan taro, muna bukatar wannan inganci anganta muna wanga taro dai ya zama tabbas wannan ba bakon taro bane. Sanannen taro ne wanda yake na tarihi. Saboda haka mu muna bukatar in akwai taimako ga abun da gwamnati za ta iya yi muna, a taimaka muna da abubuwa masu dama makamanci guda uku haka masu mahimmanci ne. Na daya dai muna bukatan hanyoyi a gyara muna domin ko mu samu manyan manyan baki wanda za su zo. To sannan idan kuma suka samu haka to muna kuma neman taimako ga goyon baya ga gwamnati a yi muna tsaro wanda yake ingantacce wanda yake ba yadda talaka ba zai wahala ba. To sannan kuma haka muna bukatan asibiti da sauran makarantu duk namu sun lalace da kujeru haka da tebur haka muna bukatan gwamnati da haka. Sannan kuma na uku shine domin ko kana son kai abu to ba kuzari ba a tallafa maka ba baka da abin tallafawa to ko kana son abu kaga zai zama gurguncin wani abu in har Allah ya sa gwamnati za ta iya ta taimaka muna tallafa muna ga bisa ga tallafin ganda ake muna to a dunka tallafa muna yadda za mu ji kwarin gwiwa mu kuma mu zaburo kuma a san da mu kuma kowa ya san da mu tunda mu ba sai ba boyin mutane bane kowa ya san da mu.
Taron dai ya samu halartar daruruwan matan dukkawan a cikin shiga irin ta gargajiya. Wannan yar kabilar dukkawar ce kuma yar asalin karamar hukumar Tarejau ta ce a bana taron ya bambanta a sakamakon samun saukin matsalar tsaro da aka fuskanta a baya a yankin, amma kuma ta buƙaci a ƙara sanya mata a cikin wasanni na gasa a tsakanin kabilar dukkawan.
Ajiya Amina Abdullahi daga Rijo Local Government. Gaskiya taro alhamdulillah gaskiya taron gama ina ganin yadda za a fara ta ba ta bayin ma irin ta ba gaskiya tunda hadda mai sunan yazo kuma ubannin mu sarakuna sarkin Shanjir sarkin Ratagiwa sarkin Udu sarkin Dare gaskiya alhamdulillah abin yayi kyau yayi rage gaskiya gasa shekaran ga yayi rabon wurin bai cinkoso wurin ya so clear ko ina yayi kyau ba cinkoso ba yawan taro akwai taro amma an gyara shi an arrangement din shi yayi gaskiya akwai bukatun mata gaskiya don manage bai ta sayar da mace ko ga addinin musulunci ba mace na ciki don haka muna sa a rinka jawo mata su ma su shiga su participate din wani abu tunda akwai abubuwan da kata mata su yi na wanga kokuwa na wanga taron da ake duk shekara to ba a involve din mata kokuwa da ake tsayawa ya kamata a sa mata su shigo cikin wanga taro su yi na su betan abinda suka yi cikin wanga shekara tunda akwai abubuwa ake akwai sarauniyan saraki akwai su wasu abubuwa irin yadato da sauransu ya kamata ana shigowa da su shine ma'anan wanga argowan ma ko kuwa ba she kadai bane akwai abubuwan da ake cikin wanga ko tunda ana shi na kwana bakwai kuma dai matsalar mu guda shine yanzu ma dimen matsalar mu shine hanya gaskiya wa'annan na matsalar tsalo alhamdulillah komai ya dan lahwa amma hanya ne mana dimen problem din mu kaga akwai hanya abun zai sauki in shiga da fita tunda gaskiya garin ga akwai population don gaza fahari ba gaskiya yaran mu akwai ya baka gane sai ka zo.
Waɗannan mawakan gargajiya na kabilar dukkawan sun kayatar a wajen wannan taro. Honorable Dalladi Kumba Uganda shine shugaban karamar hukumar Tarejau ya ce kokarin su kara hada kan jama'a shi yasa suke shirya irin wannan taro a duk shekara.
Wanga taro na hadin kai ne ba kabila guda bane amma kabila guda ita ke da wannan hada wannan gagarumin taro don saboda kowane shekara za a yi shi na cikin shekara abin da sa ka ji an ce Ureng wato sabon wata kenan wanga January shine ma'anan Ureng din kenan. Ai jiyan kuka duba yadda aka cika wurin an babu hadin kai ba yanda za a cika wurin nan to saboda haka su sarakunan da ke organizing wanga gaskiya su ma sun yi tunani yadda za su hada kanukan talakawan su.
To ita ma dai gwamnatin jihar Niger ta ce tana maraba da irin waɗannan taruruka musamman irin wanda yan kabilar dukkawan ke shiryawa a duk shekara domin yana taimakawa sosai wajen farfadu da al'adun jama'a kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya yi ƙarin bayani.
Wannan da suke da ake kira hargowa abu ne wanda yake yana ƙayatarwa yana kuma ƙara abin da ake cewa kula da al'adun gargajiya musamman na dukkawa. Abubuwa kamar guda biyu ko uku zamu karu da shi akan wannan abu. Na farko kaga karan kansu dukkawa da irin kayayyakin da suke sawa a wannan lokaci ya nuna nasu al'adunsu, kayayyakin da sauransu da suke amfani da su. Na biyu, na san akan yi irin waɗansu wasanni kamar harbi da irin harbe-harbe da baka da kibiya, wanda yake shi karan kan shi ma yana tarihi, to kaga kuma wanda yake part of culture dinsu ne. Na uku, akwai kokowa da akan ta yi, wannan shi ma kaga abu ne wanda yake na gargajiya a nuna jaruntaka da wannan bangare da wannan can bangare, kaga shi karan kanshi to abu ne wanda yake na da sha'awa.
Na'am, daga cikin wayanda muka zanta da su a taron nan sun dan yi kiraye-kiraye ga gwamnati, na daya batun hanya da ta addabe su, na biyu batun asibitoci da makarantu da sauran dai kayayyakin ababen more rayuwa. Me zaka ce ga wayanda suka yi irin wannan kiraye-kiraye?
To suna da gaskiya, abin da ke ciki dama mun sani a gwamnatance akwai wannan hanya da ta tashi daga Kwantagoro zuwa Rijau, hanyar da federal government na gwamnatin tarayya, amma a gwamnatance mai girma gwamnan jihar Niger yana ta kokari, yana bi sau da kafa ga gwamnatin tarayya a ga cewa dai an zo an ci gaba da gyaran wannan hanya. Akwai kuma gada na liyoji da ake kokarin a gyara da sauransu. To muna fata kafin wannan gwamnati ta wuce za a zo a ci gaba da aiki gadan-gadan akan wannan hanya. To gwamnatance ka san wannan gwamnatin ta yi tana nan gyaran hanya daga Gambunu zuwa Genu, wannan gwamnatin jihar Niger ne take wannan, kuma muna tabbacin cewa za a ƙara wannan hanya kafin wannan gwamnati ta wuce. Waɗannan abubuwa duk muna sane da su. Abubuwan da za a iya yi, na tabbata mai girma gwamna zai ga cewa an gama su. Yanzu magana da nake maka akwai abin gabun kasar lantarki da zai tashi daga Kwantagoro zuwa Rijau zuwa 33 kva.
Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, to yanzu kuma sai labaran wasanni daga Nijar.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau. Da wasan da jamhuriyar Nijar ke buga a ranar yau din nan Talata 24 ga watan Janairu shekara ta 2023 a wasan kwallon kafa na ɗan wasa da ke bugawa a Shan a ƙasar Algeria yanzu haka. A wannan rukunin na jamhuriyar Nijar din dai tana buƙatar yiwa Kamaru bi da banza in tana so ta kai labari, bayan da Kamaru ta sha Congo Brazzaville a wannan rukunin da ɗaya da nema. Sai dai ana ganin akwai ja aiki ga jamhuriyar Nijar da ke ɗan Najeriya da ke jamhuriyar Nijar na ci gaba da nuna gamsuwarsu da irin wasan da suka ga jamhuriyar Nijar ta yi a wannan kwambala, kuma suna cewa Nijar ɗin ita ce ke wakiltar Najeriya. To mun haɗu da ɗaya daga cikinsu da ake cewa Olivia, ya kake ganin wannan wasar da yanzu haka ke haɗa Kamaru da jamhuriyar Nijar a yau ɗin nan?
To Nijar kwallon farko na Niger da Congo Brazzaville an ci 1-0, and Cameroon da Congo Brazzaville, Cameroon ya ci Congo Brazzaville 1-0. Yanzu Niger kwallon mai zuwa na Niger da Congo Brazzaville, muna so Niger su yi kokari su ci Congo Brazzaville Cameroon guda 2-0 kai su samu ci gaba. Ana wannan kwallon nan wannan shekara muna gani Niger ya yi mana kokari, mu yan Najeriya duka muna goyon bayan Niger, insha Allah Niger ya ci wannan kwallon nan wannan na shekara. Mu gani Niger ya yi suna kokari, hanen duk wannan balo suka yi yanzu muna gani ya yi ma kaman World Cup ne an yi anan Qatar. So
ya kake ganin kwallon ta Niger, ana ganin Kamaru fa ba ta da dadi ita ma?
Niger to Kamaru ba da dadi, ba Niger suna kokare, mun gani just samu wannan goal guda bidin su ci gaba a suke final, muna goyon baya Niger, insha Allah Niger jasu shi.
To wannan wasar ana ganin cewa an ce mai ɗan Niger su yi damara sosai domin su yi nasara a wannan wasan, saboda in ba haka ba za su je gida kenan. Yanzu wani aiki ne ya kamata ya rage su yanzu?
to aikin wanda ya rage musu su yi kokiri coach nasu a gwada musu sun sai ne yan Cameroon sun yi ballo sosai sun yi kwallo sosai but in ya Niger in su yi kokiri insha Allah just shi Cameroon
kamar nawa da nawa kake ganin za a tashi Cameroon da jamhuriyar Niger
to abu wannan ina gani go guda biyu Niger suke bukata do ina gani just samu go guda biyu su wuce group
Malam Olivia kenan na tarayyar Najeriya yayin da yake muna bayani game da wasan da Niger ke yi da kasar Cameroon a wasannin shana da ke wakana kasar Algeria na wannan shekara ta 2023 wanda hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afrika CAF ko kuma CAF ke shiryawa da karshe kusancewa ministan wasanni na kasar Saudi Arabia yayi guda da yabo sosai bayan nasarar da kungiyar PSG ta kasar Faransa ta yi gaban team wanda shafi shaharruwan 'yan wasa na kasar Saudi Arabia inda ya ce dan wasar da ke kasar Faransa Kylian Mbappe dan wasa ne wanda ana tabbata cewa a nan gaba yana tafe da abubuwan ban mamaki a filayen kwallon kafa na duniya wannan ko na zuwa ne a daidai lokacin da ake ganin ita kasar Saudi Arabia tana ci gaba da zawarcin 'yan wasa daban-daban kamar irin su Lionel Messi domin su je su kara farfaduwa da ma nuna kyaukyawan sabon samfarin wasannin kwallon kafa a kasar Saudi Arabia Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
Madalla an gaishe ka Haruna Mamman Bako Masu sauraro yanzu sai labarai a takaice.
To a takaice Amurka ta sanar da kai wani sabon hali ta sama kan kungiyar Al-Shabab a Somalia a ranar 23 ga watan Janairun nan inda ta kashe mayakan biyu a cikin wata sanarwa ta fitar rundunar sojin Amurka a nahiyar Afirka da aka fi sani da AFRICOM ta ce ta kai harin na haɗin gwiwa kan Al-Shabab biyu bayan buƙatar gwamnatin Somalia. Rundunar ta AFRICOM ta ce ta kai harin ne domin nuna goyon baya ga har-haren da sojojin ƙasar Somalia suke kai wa Al-Shabab. Ministan harkokin wajen ƙasar Finland ya ba da shawarar cewa ƙasar za ta yi tunanin shiga ƙungiyar tsaro ta NATO ba tare da makwabciyar ta Sweden ba, idan har Turkiyya ta ci gaba da daƙile yunƙurinsu na shiga ƙawancen na soji. Daga baya ministan ya mayar da martani amma kalaman nasa shine karan farko da wani babban jami'in gwamnati a kowace ƙasa a arewacin Turai da ke nuna shakkokan zaman babban ƙungiyar tsaro ta NATO a tare. Wani jirgin ruwan ƙasar Tanzania ya nutse a yau Talata cikin ruwa a tashar jiragen ruwa ta Asaluya da ke kudancin Iran, kamar yadda kafafen yaɗa labarai na ƙasar suka rawaito. Kamfanin dallancin labaran Iran na ƙasar ya ce jirgin mai suna Anil ya kife saboda kwantenonin da ke cikinsa an tsara su ba daidai ba a tashar jiragen ruwa mai lamba 9. Irna ta ce masu aikin ceto sun kwashe ma'aikacin daga jirgin ruwan. Mutumin da ake zargi da buɗe wuta a wasu gonaki biyu a arewacin California da ya sanadin mutuwar mutane 7 ma'aikaci ne a ɗaya daga cikin wuraren, in ji hukumomi. Jami'ar 'yan sanda ta gundumar San Metro Christina Corpus ta faɗa jiya Talata cewa Chun Lizu mai shekaru 67 ma'aikaci ne a gonaki a ɗaya daga cikin gonakin da ake noman kaji. Ta ce kawai abin da aka sani tsakanin wanda ya kai harin da waɗanda abin ya shafa shine watakila abokansa ne. An gano takardu da ke da alamomin na sirri a gidan tsohon mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence na Indiana a makon da ya gabata, a cewar lauyansa. Lauyan Pence Kirk Jacob ya faɗa a gidan ajiyar dukkan takardun sirri na gwamnati National Archives a cikin wata wasiƙa a makon da ya gabata.
Masu sauraro da aka kuma kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Sarfila Hashin Gumel da ya tayana gabatarwa da kuma Dadi Balawe da ya bada umarni da injiniyan mu na yau Bice Taku Binta Sulemani, yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwana lafiya, ma salam.